cikin kwanakin nan da ya rayuka da dama ne fasu kasal wanta arewacin Najeriya sanadiyar har-haren yan bindiga masu tada kir baya musamman ta hanyar kunar bakin wake lamarin da gwamnatin arewan ke cewa dole ne a tashi tsaye gwamnatin wanda suka lashi takobin tallafawa sun buƙaci jama'a ne da a gudanar da addu'o'i na Allah kakoshin wannan matsala da ke neman gagaran kundila to ko me yasa gwamnatin daukar wannan mataki a yanzu sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila shine gwamnatin jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da har-haren yan Boko Haram ya shafa ya ce za su gudanar da wani taro na musamman don haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya na gano bakin zarin kawo ƙarshen lamarin to a mako da farko ya buƙaci jama'a ne da a gudanar da addu'o'i
to wallahi wannan abun mu ma dai sai addu'a kawai abinda za a faɗa domin kamar yadda ka sani wannan jihar ta namu na Adamawa ita ma tana cikin state uku wanda ake samun wayannan matsaloli kuma gashi yanzu abun ya kai Kaduna ya je har Kano so kuma na tabbata shi shugaban kasa wanda dama kwararre ne a game da abubuwa irin wayannan aikin harkan soja da sauransu kuma mutum ne mai experience da kuma haɗe da wayannan sojojin kuma kaga jiya an yi mitin a Abuja
to ku gwamnatin arewa me za ku ganin abun ya fi shafan arewa
eh to muna wani abu akai ka san harkan abubuwan security ba a fada ni dai abun da zan kira mutanen mu a ci gaba da addu'a kamar yadda aka saba yi sauran kuma gwamnati na wanzu abubuwa
duk da cewa ka yanzu ma ba wata kungiya da ta dauki alhakin irin waɗannan har-haren da ake yawan samu cikin kwanakin nan to amma kuma kungiyoyi da manazarta na maganin dole hukumomin tsaro su sauya salo tare ma da amfani da na'urorin zamani don samun nasarar yaki da masu tada kir bayan Alhaji Aliyu Hamantuku Ribado da ke zama kusa kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya Nolge ya ba da shawarar cewa
a yanzu da mun an ɗauko matakai da ya kamata misali akwai motoci da gadgets da ya kamata communications da sauran checking point why mutum ya zo ya leka cikin mota is not enough akwai equipments da ya kamata ana amfani da su yanzu da yanzu muna tsammani ma they are in place everywhere da motoci da anti-bomb nan wanda zai monitoring long distance da sauransu so the surveillance camera muna expecting not is nan duk an yi mounting by now muna zato an ɗauko matakai da yawa wanda in ba an shigar da technology ba definitely har yanzu a fargaba ake don kaji a Borno da nan da Jos dole hankalinka ya tashi
kamar gwamnatin su ma shugabannin addini na faja goranta addu'o'i na musamman dangane da waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar yadda shugaban Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa cikin addu'ar da ya jagoranta
saboda haka mu ci gaba da dagewa da addu'o'i gare shi waɗanda suke daukan dawainiyan aikata irin wannan aiki ko ina suke Allah ya zakulo su ya fidda su muna cikin watan azumin Ramadan mun so mu shiga cikin goma na ƙarshen azumin Ramadan lokacin da yake mata al'umma musulmi a dage ta addu'o'i ana ta roƙon Allah ana kaskantar da kai muna zubar da hawaye dangane da abin da ke faruwa ya Allah madaukakin sarki ka kama na dauki
fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hassan Murad Amurka daga Yola a Najeriya